أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل الخيرات في رمضان فيه تفتح أبواب الجنان شهر الصدقات والإحسان والقرآن ثم الصلاة والسلام على أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم اغفر لنا وارحمنا وارض عنا وتقبل منا وأدخلنا الجنة ونجنا من النار وأصلح لنا شأننا كله اللهم إنا نعوذ بك من البرس والجنون والجزام ومن سيء الأسقام اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها وبعد يوم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا شاهد واتن ترى واتن رمضان هجرة النبي الرحمة صلى الله عليه وسلم بك مكة دوا مدينة شكرا دبو ايادة دليه ادى عربة اندى وان يزو دي بقوي واتن بيار واتن لي شكرا تا دبو بيو دا عشرين دي دي الله سبحانه وتعالى يتعالى مو اوانا يمتشي اجدام مجرم اجيان كذوري اندى ميكي قبات دا تفسيري اوانا واتامي الفرما باين صلى الله عليه وسلم منا تيشن سورة تتمانين دي دي سورة عباسة واكزنا درسين منها mun kuma yi darussa biyu a cikin wannan sura daga darasin mu na biyu a jiya mun yi shi ne daga aya ta 8 zuwa aya ta 16 inda muka ji tajdidat tarbiya tabbatar da wato tarbiya fi ma'amala a cikin mu'amala wa khasatan idza ijtama alayka alal muslim al muslimin wal kafir idan mutum tsakanin musulmi da kafiri wato mu'amala ta hada ku da su to tarbiyar sura shine kullun fifita yake fifita wanda yake musulmi a inda muka kai karshen darasin mu na jiya bi anna zalika tazkiratan wala li tarbiya da Allah madaukakin sarki yayi tunda inda ya kara maimaitawa inda muka taso wa amma man ja'aka yas'a wa huwa yakhsha fa anta anhu talaha kalla innaha tazkira wannan wato tarbiyar da ake wato fadakarwa ce ko tunatarwa ce liman sha'a zakara ga wanda Allah subhanahu wataala ya masa gam da katari sai ya gamsu sai ya karba sai ya bi to inda muka ji cewa to kuma wannan littafi ne daga cikin lauhil mahfuz aka ciro shi fi su hukumi tahara wanda kuma shi lauhil mahfuz min jilai masahu illa almutahharun ba masu shafa shi sai mala'iku tsarkaka sune da Allah ya musu kiraman katibin anan yace kiraman barara masu karamci ne ko masu biyayya ne ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda dai shine kaman darasin mu da ya gabata wa min huna yaqulu sa'idi abdurrahman sa'idi yake fada a cikin tafsirin sa tafsiri karimur rahman fi tafsiri kalamil mannan yake cewa wa hadha mimma yujibul imanu bihi to wannan yana daga cikin abin da yake wajabta maka imani da alqur'ani wa talaqihi bil qabul da karbarsa walakin ma a hadha amma tare da duk waɗannan wa'azuzzuka da suka gabata abal insan sai mutun ya ki ko wasu mutanen suka ki illa kufura suka doge wa kafirci wali haza saboda haka qala ta'ala Allah yake faɗi daga kan aya ta 17 zuwa ta 19 akramu kallahu
من أي شيء خلقه من نطفة خلقه فقدره
الله مدوكاكين سالكي يتشي قتل الإنسان wannan kutila din akwai maganganun malaman tafsiri akan ta wasu suna ganin abun mamakin dan adam wasu kuma suna ganin a Allah an ci dan adam wanda ya kafirta ki yadda da duk bayanin da Allah subhanahu wataala yayi a matsayin sa na mahalicci kutilal insan yace ijabu min kufrin insan ku yi mamaki daga kafircin dan adam duk da bayanin nan da aka yi to ma aka farahu me yasa shi kafircin wani abu ya dauke shi zuwa ga kafircin Abu Ja'far ibn Jarir yake cewa akwai fuskoki guda biyu akan ma aka farahu din nan ahaduhuma at-ta'ajjub mamaki kaman ka ce ma aka farahu kana mamakin ya za a yi mata da ya kafirci duk da yadda Allah ya yi shi nan da kuma bayanin da ya yi masa hanyar littafin da ya saukan masa ma aka farahu abin mamaki me ya kai shi wato kafirci ma ihsanillahi ilaihi tare da duk ihsani kyautatawa da Allah madaukakin sarki yayi wa dan adam wa ayadihi indahu da ni'imomin Allah wanda dan adam yake rayuwa a cikin su wannan shine fuska ta farko mamakin ma aka farahu wal akharu fuska ta biyu mallazi aka farahu menene ya kafirtar da shi ai ayi shay'in aka farahu abin da ya kafirtar da shi ake tambaya ma din menene ne kon ka zama mamaki a menene ya kafirtar da shi ibn kasir yake cewa bayanan summa bayyana lahu kaifa khalaqahu sai Allah subhanahu wataala ya bayyana ma dan adam kaifa khalaqahu ya ya halice shi min shay'in alhaqir daga abin da yake haqir ne wato kaman kace wulakantacce ne ko ba komai bane wa annahu qadirun ala i'adatihi Allah ya bayyana wa dan adam to shi wanda ya halice shi daga shay'un haqir din nan abinda ba komai ba a wajen Allah din to kuma shi Allah qadir mai iko ne ala i'adatihi abisa dawo da shi bayan ya mutu dama mun ce surori makiya tabbatar da manzancin manzo sallallahu alaihi wasallama gaskiyar alqur'ani tashin alkiyama gaskiya ne saboda surori da dama na makiya ana so a raba mutane da gumaka a hada su da Allah subhanahu wata'ala to da qadirun ala i'adatihi ne iko mai da shine kama bada'ahu kama yadda ya fare shi fa qala sai Allah ya ce min ayyi shay'in khalaqa bayan an yi mamakin yadda ya butulce ko kuma an rasa abin da ya kai shi kafirci ɗayan biyu to min ayyi shay'in khalaqa daga wani abu aka halicce shi as-samar qandi yake faɗa a cikin tafsirin sa baharul ulum yake cewa hal ya alamu min ayyi shay'in khalaqahu Allah wai mutum ma da haz Allah zai ce gabas ya kada kai yayin ma ma'ana a ce ya tsaya yayin tafiyar sa shin ya san ma min ayyi shay'in khalaqahu Allah daga wani abu ne ma Allah madaukakin sarki ya halicce shi har inda yake ya cewa summa a'lamahu to sai kuma Allah sai ya sanar da shi in bai san meye hanyar halittar sa ba ko sanadarin halittar sa sai Allah ya sanar da shi liya atabir fi khalqihi domin dan halittar kansa ma ta zame masa abin daukan izina ya dauki ibra daga kansa ya dauki izina daga kansa kar ma ya kalli wani abu kamar yanda a wata ayar Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun ko da kanku za ku duba ba ku iya gane samuwar Allah tun daga yanayin halittar mun sha fada ka zo duniya duful jariri sai an kwantar sai an tayar ka zo mahaukaci ka zo mara tamizi baka san kanka ba bukatarka kawai mahaifiyarci za ta ga na rade ban bashi ya sha ba ku bashi ku ba ku kama in bashi ya sha wani lokacin ba kana bacci ta tada kai ta ba da kai wani lokacin za ta an karkace kai na cuci yaron nan ban bashi ruwa ba wajen awa guda ku bani ruwa in bashi kaga saboda kai baka san kanka ba baka san bukatarka ba komai ma ita ce Allah ce wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna shay'a Allah ne ya fitar da ku daga cikin mahaifanku mata kamar yadda na sha faɗa kuka ba kunci duniya da ka da kuka kuma zero la ta'lamuna shay'a ba ku san komai ba waja'ala lakum as-sam'a wal absara wal af'idata la'allakum tashkurun Allah ya sanya muku ji da gani da zukata don ku yi amfani da wannan ni'imomin daga bayan kun san kanku fi ko sai gode mahaliccinku domin ka'ida a wajen malamai man arafa nafsahu arafa rabbahu duk wanda ya san kansa to ya san ubangijinsa amma in baka san kanka ba to ba za ka iya sanin mahaliccinka ba in kai har yanzu ba kanka ba ishe ka baka tambayi kanka to ba za ka san mahaliccinka ba amma in kai kuma tsayin ka tambayi kanka wai kai daga ina ka fara daga ina ka zo ina kake ina za ka to wannan zai baka share maka fagen dandalin ka san waye mahaliccin da ya samar da kai alaba shi kuma daga nan ka shiga tunanin me yasa ya samar da kai kika gane ba gaban za ba saboda haka Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun ko da kanku za ku duba baka iya gane samuwar Allah bayan da ka fara wayo kama samu hankali kala kada ake kake girma ai baka san lokacin da ake kara ka ba kuma ka san ba a bazi dai ake taruwa ba a ce mu kara masa inci bazi dai ma wata shiriri ta ce da ba ta da asali to ya ake kake karuwa kuma zaka je wajen tailor da yadi uku yace a yanzu fa sai dai hudu inda tailor zai tambaye ka cewa daga lokacin da yake maka yadi dinki da yadi uku zuwa yanzu nan da ukun ba zai isa ba yaushe ne ka kara haka kana da bayani mai gamsarwa wala Allah kace maka tailor kace tailor ma ya ma hauka ya ma tambayar da ba'a wa mutane kaga kenan duk wannan wasu ayoyi ne kai a karan kanka ma Allah ya ce wa fi anfusikum afala tubsirun saboda ka dan adam ya tambaye Allah ya tambaye shi min ayi shay'in khalaqahu daga wani abu ne Allah madaukakin sarki ya halicce shi saboda ka sai Allah ya sanar da shi li'atabira dan ya dauki izina fa qala sai yace min nutfatin daga nutfa ne khalaqahu Allah madaukakin sarki ya halicce shi fa qaddarahu kuma ya kaddara masa halittar mataki mataki ko kuma bayan ya halicce shi ya kaddara masa komai nasa ibn kasir yace ai kaddara ajalahu Allah madaukakin sarki ya kaddara masa ajalinsa ajali shine adadin kwanakinsa ko adadin shekarunsa ko adadin watanninsa wanda idan suka kare babu kari kawai duk rai iza jaa ajaluha Allah yace me la yasta'firuna sa'atan wala yastaqdimun ba a jinkirta musu da dai sa'a dai in lokacin bai ba a in lokacin yayi in ka bai yi ba kuma ba za a gabato da shi ba kawai in kuma ta zo in tafiya kuma ta zo ta zo kenan kamar yadda muka shafa daya cewa amfiqu mimma razaqnakum min qabli an ya'tiya ahadakumul maut ku ciyar daga abinda muka azurta ku tun kafin mutuwa ta zo wa dayan ku fa yaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya duba ya ga ga damar da aka bashi ga lokacin da aka daukar masa ya kare amma ita damar bai amfane ta ba duk abinda ya kamata yayi bai yi ba mun ce duk abinda Allah ya baka shine jarinka na neman lahira a duniya mazari atul akhirah duniya ita ce gonar da ake shuka lahira in Allah ya baka lafiya to wannan lafiyar ita ce abin da zaka yi amfani da ita ka shuka lahirarka in Allah madaukakin sarki ya baka dukiya dama ita an ce in an baka ita kamar an baka mabudin aljanna ne sai in kawo kanka ka sassaba to ita ma da ita zaka yi amfani dan ka samu lahira in Allah ya baka ilimi to kai ma da wannan zaka yi amfani duk dai damar da Allah ya baka ita ce jarinka to sai mutum an zo tafiya sai ce rabbi laula akhartani ila ajalin qarib ya ubangiji a dan jinkirta mu a kara mun dan tsawon kwana a bani kwana 1 2 ya kwashe 50 60 bai ba yanzu mala'ikan mutuwa ya dira ya gabaci da guzuri yake kuma neman yake rubuta LPO ko application na a kara masa ajalin qarib dan lokaci kankani har ma yi explanation na abin da zai yace fa asaddaqa wa akun min as-salihin in aka kara min lokaci kankane sai in yi sadaka ciyar wadda ban yi ba sai in yi in kuma nagarta ce ban yi ba kowa kuka yake da ni to kolan zama ba ma cikin musulmai zan shiga ba ba cikin mu'mini zan shiga ba yace dan Allah badake zan yi indirawa akum minas salihin sai in shiga ajin salihan bai amma duk a wani lokaci a 50 dinsa ko 40 ko 30 ko 60 din da ta kare a LPO da yake rubuta a bashi wannan to sai Allah ya ce walan yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha Allah baya jinkirtawa nafsan yazo da nakira rai ko tawane ce in dai lokaci yayi lan yu'akhirallahu nafsan iza jaa ajaluha haka za a tafi wallahu khabirun bima ta'malun Allah zai bada labarin abin da kuka aikata irin wannan ayan ne a suratul mu'minun Allah yace hatta iza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un har sai mutuwa ta zo wadan zikira ubangiji irji'uni a dan banna a duniya a jinkirta mu la'alli a'mala salihan fi ma taraktu yace dan in samu in yi aiki na kwarai cikin abin da zan bari kenan kaga bai yi ba kenan lokaci ya kure sai kuma yace la'alli a'mala salihan fi ma taraktu shin abin da zai bayar wa magada kenan sai Allah yace kalla innaha kalimatun huwa qa'iluha kawai fade yake kuma ya fada amma wa min wara'ihim daga irin wannan maganganu nasu masu irin maganganun babu wani abu sai barzakhun shine barzakhu kabar duniya ba ta kiyama ba duk inda kake ko a kabari ko a ro ko a ina ne shine barzakhu din wa min wara'ihim barzakhun ila yawm yab'atun suna barzakhu har zuwa ranar da za a tashi alkiyama so Allah madau ibnu kasir yace da Allah yace min nutfatin daga nutfa ne kalaqahu fa qaddarahu yace ai kaddara ajalahu ya kaddara masa ajalinsa deadline dinsa wa rizqahu haka kuma ya kaddara masa arzikinsa duk abinda Allah madaukakin sarki ya rubuta wa bawa to ba lan ta muta nafsu babu wata rai da za ta mutu hatta tatakhamala rizqaha har sai ta cika arzikinsa duk abinda yake rabanka ne sai ka same shi duk abinda ba rabanka bane ka hausa maka fado ko wata irin rigima kai ba zai same ka ba wannan shine wasiyar da Annabi sallallahu alaihi wasallama yayi wa Abdullahi ibn Abbas yana dan karami yace ya gulamu inni uallimuka kalimatun tarbiya imaniya kenan yace ya kai wannan yaro zan sanar da kai wasu kalmomi ihfazullaha ya hafazuka ka kiyaye Allah Allah zai kiyaye ka ihfazullaha tajidhu tijahaka ka kiyaye Allah zai shige maka gaba idza sa'alta fas'alillah in zaka yi roko ka roki Allah wa idza sta'anta fasta'in billah in zaka nemi taimako ka nemi taimako a wajen Allah yace wa alam ka sani annal ummata ita al'umma kaf da za su taru ala an yanfa'uka bi shay'in abu ta ta amfanar da kai da wani abu dan kauna dan lele dan soyayya da suke maka Allah sallallahu alaihi wasallam yace lan yanfa'uka bi shay'in ba za su amfanar da kai da komai ba illa bi shay'in qad katabahu Allahu laka sai da abin da dama Allah ya rubuta maka ya sake cewa gefe guda wa alam ka sani lau jitama'u da za su taru ala an yadurruka bi shay'in abu za su cutar da kai da wani abu dan tsana dan kiyayya lan yadurruka bi shay'in nan ma ba za su cutar da kai da komai ba illa bi shay'in qad katabahu Allahu alayka, idan abin da Allah ya dora maka. Annabi ya ce rufi'atil aqlamu, an dauki alqalaman qaddara, wa jaffatis suhufu, takaddun sun bushe, ba wanda zai sana sa. So abin da ya rage a rayuwar kowa, masha Allahu kana wa ma lam yasha lam yakun. Abinda hikimar Allah ta zartu ya ci gaba da kasantuwa, abinda hikimar Allah ba ta zartu ba, ba zai kasantu ba. To an rubuta ajali, an rubuta arziki, wa amalahu, an rubuta aikin shi bawa, wa shaqi aw sa'id, haka dan wuta ne ko dan aljanna. Wannan bajetin rayuwa kenan, wannan shine aka hadisin da na hudu a cikin 40 hadis, hadisin Abdullah ibn Mas'ud shine ya bada wannan labari. Yace haddathana Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wa huwa sadiqul masaduq, yace manzo Allah ya bamu labari shine mai gaskiya abun gaskatawa. Yace inna ahadakum haqiqa dayanku, kowanne daya daga cikin ku kenan, yujma'u khalquhu fi badani ummihi 40 yawman nutfatan, ana tara halittar sa kwana 40, yana nutfa kuma ya kunu alaqatan, sannan ya koma gudan jini, kuma ya kunu mudghatan, sannan ya koma tsoka, sannan kuma ya rusulu ilaihi almalak, sannan a turo masa mala'ika, fayunfaku fihi ar-ruh, sai a hura masa rai. In an hura masa rai, fayu umaru bi 40 kalimat, sai umarci mala'ikan da rubuta masa kalmomi guda hudu, sune wannan wanda Ibn Kathir yace da Allah yace min nutfatin kalaqahu fa qaddarahu, sune fa qaddarahu din shine ai ajalahu wa rizqahu wa amalahu wa shaqiyyan aw sa'idun, dan wuta ne ko dan aljanna. Qultu, sai nake cewa wa kama fil mu'minina, wannan kamar yadda yake cikin suratul mu'minina ne wannan ayar. Allah cikin suratul mu'minina yake cewa wa laqad khalaqnal insana min silalatin min tin, ya bada tarihin asali tun daga kan Adam. Al-insana anan a wannan aya shine annabi Adam, wato karakanar insana mun halitta annabi Adam min silalatin min tin, daga tataccen yimbu ko daga tataccen ruwa, akwai fasara-fasara a wajen malamai. Summa ja'alnahu nutfatan, to summa ja'alnahu nan kuma sayyarnahu, muka koma muka maida halittar kan Adam daga kan annabi Adam, daga kasa ko daga ruwa, ya muka koma ja'alnahu muka maida dan Adam nutfa, ya koma daga nutfa ce fi qararin makin, wanda take tabbata a cikin mahaifiya. Summa khalaqana nutfata alaqatan, Allah ce sannan muka halicci wannan nutfa din, sai muka maida ita alaqa, gudan jini. Fa khalaqana alaqata mudghah, wannan gudan jinin sai muka maida shi tsoka. Fa khalaqana almudghata izama, wannan wa fa khalaqana mudghata izaman, wannan tsoka din sai muka halitta mata kashi. Fa kasawna alizama lahama, sannan shi wannan kashin muka lullufe shi da wato fata. Summa ansha'anahu khalqan akhar, sai gashi mun tada halitta dan Adam, wata halitta ta musamman. Allah da kansa ya yaba wa kansa, yace fa tabarakallahu ahsanul khaliqin, albarkatinsa sun yawaita, Allah madaukakin sarki wanda ya kyautata halittar dan Adam ta wannan hanya. To duk wannan hanya da aka bi mataki mataki a duwar din wannan da Allah ya ce khalaqanakum adwara mugasan kaza kaza, to ba wai wani gol ne mai tsada ba kai dan Adam, wanda za a ce ba za a iya asarar ka ba, ma'ana in ajalinka yazo ba za a tafi da kai ba. Allah nan take bayan dai ya ga maka farkon halittar, sai ya ga maka karshe, yace summa innakum ba'da zalika lamayitun, sannan ku kuma mutane ba'da zalika, bayan duk haka kun yi duk abin da za ku yi, ajali ya kare, to lamayitun, za ku mutu, za ku bar duniya. Wani mai hikima yake cewa walau anna iza mitna turikna lakana almautu rahatakul hayy, yace aida idan mun mutu karshen fimfin ne, magana ta kare daga mutuwa, yace to aida mutuwar ta zama hutu. Saboda duk inda kai da jin dadi, in ma da jin dadin rayuwa, kuma dama ita duniya ba ma sunnar ta bace a ce dadi ne ke babu wahala, ko me ka samu, ko wace irin lafiya kake da ita, ko wace irin dukiya kake da ita, ko wane irin ilimi kake da shi, ita duniya ba sunnar ta bace kawai a ce dadi ne ke ba tashin hankali. A'a, allazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum wa lanabluwannakum bi shay'in min al khawfi wal ju'i wa naqsin min al amwali wal anfusi was samarat. Saboda haka ita duniya dama haka take, wata ran daɗi, wata ran wuya, yace wata ran a kiyama za mu kwa. To haka da a ce bayan mutuwa babu tashi, yace to ai da magana ta kare, walau anna iza mitna turikna la kana al mautu rahata kull hayy, yace amma matsalar walakin na iza mutna bu isna, in ma mun mutu din ta yadda mu za ai, wa nasalu ba'dahu an kulli shay'in, kuma a tambaye mu bayan mutuwa akan kowanne abu ɗaya bayan ɗaya, sai an tambaye ka aikinka, kamar yadda za a tambaye manzon da aka turo maka, ko mun sha karanta a farkon suratul a'rafi, Allah ya ce falanata'alanna alladhina ursila ilaihim walanata'alanna almursalin, wallahi sai mun tambaye wanda muka aika musu manzanni, kuma sai mun tambaye manzanni, in yaso wal wazanu yawma izinil haqu fikelin da za a sa a aunawa mutane ayyukansu gaskiya ta halinta faman saqulat mawazinuhu fa ulaika humul muflihun waman kaffat mawazinuhu fa ulaika alladhina khasiru anfusahum bima kanu biayatina yuzlimun Allah ya ce summa innakum ba'da zalika lamayitun sannan ya ce summa innakum yawmal qiyamati tub'asun sannan kuma ran tashin alqiyama za a tayar da ku suratul mu'minun aya ta 12 zuwa ta 16 wani mai hikima yake cewa law arafal insanu muqidarahu lam yafakhkhalu almawla ala abdihi yace da dan adam ya san meye matsayin sa wannan da matsayin da Allah ya ce min nidfatil khalaqahu dinnan da ya san shi shine law arafal insanu muqidarahu da dan adam ya san meye matsayin sa yace lam yafakhkhalul mawla ala abdihi da mai gida bai kafafa akan yaron gidansa ba dan duk daya ne kowanne Allah ya kulika min ma'in dafiq mun halice shi ne daga wani ruwa mai tunkudar juna ya kharuju min bayni silbi wat tara'i to la kalau arafal insanu miqdarahu da dan adam ya san ajin sa lam yafakhkhalul mawla ala abdihi yazo a cikin suratul rumi Allah yake cewa wa min ayatihi an khalaqakum min turabin thumma idha antum basharun tantashirun irin wannan ayar ke ce daga cikin ayoyin Allah iyawa ta Allah subhanahu wataala iko na Allah ta'ala an khalaqakum min turabin Allah yake muka halice ku daga ƙasa asalin baban ku Adam kenan fa idha antum basharun tantashirun sai ga ku kuma a matsayin mutane kuna yaduwa a bayan ƙasa sannan ya zo a cikin suratul mursalati irin dai wannan aya ta suratu abasa Allah ya ce alam na khalaqukum min ma'in mahin wai ba mu ne muka halicce ku ba daga wani wulakantaccen ruwa wulakantaccen ruwa a wajen Allah kai ba a wajen ka ba shi a wajen Allah ba komai bane khalaqukum min ma'in mahin faj'alnahu fi qararin makin wanda shine muka sa shi ya tabbata a cikin mahaifiya tsawon lokaci ila qadarin ma'lum zuwa lokacin da za a haife shi ne qadarin ma'lum Allah ya ce fa qaddarna kuma mu ne muka kaddara wa dan adam duk abinda zai yi kuma fa ni'mal qadiruna ma da Allah da mu masu kaddarawa kowa mu muka kaddara masa yadda rayuwarsa take suratul mursalati ayata wato 20 zuwa ta 23 Allah ya ce wailun to rami na azaba an ce wailun wani rami ne a tsakiyar jahannama law qara da'irun alfa sanatin lan yasil ilayhi da tsuntsu zai tafi shekara 1000 ba zai je kasarsa ba to wailun ramin azaba ya tabbata lil mukazzibina a wannan yinin alkiyama ga masu wato ƙaryata ayoyin Allah to yanzu bayan Allah subhanahu wataala ya nuna wa dan adam matsayin sa cewa mimma daga me aka halicce shi ya ji daga abinda aka halicce shi min nutfatin khalaqahu daga nutfa ne to ba'da zalika akhrajahu Allahu ila ad-dunya Allah ya fito da shi duniya kama kala kamar yanda ya faɗa ayata 20 zuwa 22 jazakumullahu khaira Allah madaukakin sarki yace thumma sabila to daga nan kuma sai aka bashi dama yassarahu hanyar da zai biya ta hu duniya ma'ana dai aka haife shi thumma sabila yassara a cikin baharul ulum as-samar kandi yake fara cikin tafsirin sa ya'ani yassarahu lil khuruj min batni ummihi Allah madaukakin sarki ya bashi hanya dama ya fito daga cikin mahaifiyarsa wai qalu a wata fada ake cewa yassarahu tariqal khairi washarri Allah ya nuna masa hanya ta alkhairi da ta sharri saboda shi an bashi hankali bayyadal insanu bil aqli wal lisan Allah ya bambanta dan adam da hankali da harshe an sa iril haywan to haka sai mayyazahu ya nuna masa alkhairi da kuma wato sharri wa qala mujahid yake cewa huwa mislu qawlihi wannan ayar thumma sabila yassara tana daidai da fadin Allah madaukakin sarki inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura Allah yace inna hadainahu sabila mu ne muka mu mun shirye da dan adam ta farki mun nusantar da shi to zaka imma shakiran ko dai ya zama in ya shaki iska a bayan kasa ya zama shakiran mai godiya Allah ya datar da mu da gode masa wa imma kafura ko kuma ya zama butulci Allah ya kare mu ya raba mu da butulce masa to zaka suratul insan suratul dahr ayata 3 Abdurrahman al-Sa'idi yake cewa ai yassara lahul al-asbab ad-diniyya kuma sabila yassara da Allah yace Sa'idi yake faɗa a cikin tafsirin sa tafsirin Karimur Rahman cewa ai yassara lahul asbaba Allah madaukakin sarki ya horewa dan adam dalilai addiniya na addini wa dunyawiya na kuma duniya yanan da duniya da lahira din na mumini ne duniya ya neme ta dan yayi amfani da ita ya samu lahira tunda kaida addunya mazaratul akhirah duniya ita ce gonar da ake shuka lahira saboda Allah ya ce ta mumini ce kullum mumini dan rabbana atina ne fi dunya hasana wa fil akhirati hasana faqina azabanna kawai abinda muka ce babban laifi shine dan adam ya zama hankalinsa ko ariyarsa bata baya zarewa ya ci dogon zango ya gane cewa duniya temporary ce lahira ita ce permanent to kada temporary ta shagaltar da shi da ya manta da permanent dinsa a ƙarshe kuma ya tafi permanent din dole koda bai masa tanadin tafiya ba to da haka da duniya da lahira din na mumini ne ya nemi duniya dan ya amfani da ita sai masa hanyar samun lahira abinda yake matsala ko illa ko laifi shine neman duniya iya duniya neman duniya dan duniya a danan fa an fadi in ka nemi duniya iya duniya ba lahira kenan ko neman duniya dan duniya a ka gama yawo Allah ya kiyaye saboda haka an hore masa hanyoyin wato alkhairi da sharri hanyoyin samun addinin sa da duniyar sa wahadahu sabila Allah ya shiryar da shi ta farki wamtahanahu ya umar ya wato jarabe shi kuma a rayuwa bil amri wan nahi da umarni da hani a ce yi kaza a ce me a ce bar kaza to wannan kuma shine ibada yi kaza bar kaza karkashin umarni da hani Isa annabi sallallahu alaihi wasallama yace kiristoci suna bautawa wato malaman su shugabannin su sai wani Adi ibn Hatim al-Tha'i kirista ne suna tattauna da annabi a karkashin ayat da Allah yake ta ittakazu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi sai riki masu yawan ibadar cikin su da manyan malaman su arbaban a matsayin iyayen gida ma'ana su za su ba su umarni min dunillahi ba Allah ba sai Adi ibn Hatim al-Tha'i sai ya musawa annabi yace lasna na abuduhum mu ba bauta musu muke ba sai annabi sallallahu alaihi wasallam yace a walaysa yahilluna lakum ma harrama Allahu fatahillunahu shin ba sa halatta muku abinda Allah madaukakin sarki ya haramta su su halatta muku kuma ku bi sa halalci shin ba sa haramta muku abinda Allah madaukakin sarki shi ya halatta sai ku dauki haramcin su ku bar halaccin da Allah yayi ba je kaka dawo Adi ibn Hatim al-Tha'i ya ce wa annabi dan wannan da wannan ma'ana suna yi yana faɗin haka annabi shi tilka ibadatuhum wannan ita ce ibada ita ce bautar saboda kenan wannan yake baka ka'ida ta bauta tana karkashin al'amru wan nahi yi kaza bar kaza shine ibada to ai shine ma ma'anar kalmar al-islam a yaran larabci abul a'la al-maududi a cikin littafin sa mabadi'ul islam yake cewa kalmar musulunci a larabci ma'anarta al-qudu' wal-inqiyadu li amri al-amiri wa nahayhi bila itrad shine jawuwa shine mai kauya shine bin umarnin mai umarni hanuwa da haninsa bila itradin ba tare da bijirewa ba duk wanda ka zama raƙumi da akala a wajensa yace yi kai bari ka bari zauna ka zauna tashi ka tashi kwanta ka kwanta tafi ka tafi to a wajen balarabe sai ce asalamta lahu ka mai kauyan ka gare shi wannan shine ma'anar kalmar islam sai ce wasu miya dinu na bil islami kuma mu ma an kira addininmu da suna musulunci li annahu da'atun lillahi bila itradin domin yi wa Allah madaukakin sarki biyayya ne babu bijire masa to wannan shine ma'anar dai musulunci a da'a dai kenan inda aka ce kai kai inda aka ce ka bari wato ka bari to shine Abdurrahman al-Sa'idi a karkashin wannan ayata thumma sabila yassara yake cewa ai yassara lahu al-asbaba ad-diniyya wad-dunyawiyya Allah ya hore masa hanyoyi musabbabai na addinin sa da duniyar sa wahadahu sabila ya shiryar da shi ta farki wamtahanahu sannan kuma ya jarabe shi bil amri wan nahi da umarni da hani anan ne jarabawar take daga nan sai Allah ya ce summa amatahu sannan kuma sai ya karbi rayuwar sa to ajali ya zo kenan ai an baka jarabawa ka gama shi kenan sai ka karbe takarda ka fita daga classroom ɗin ko to shi kenan an aiko ka jarabawa duniya ka gama to shi kenan sai a rufe file ɗin ka sai a tura ka kabari ka bar duniya ka gama ajinka shine ajin da baka san ba kai ko dan wata shekara ne ba dan 1990 kaza ba ko dan 2000 kaza a wannan ba wanda ya sani amma dai kana gama jarabawa da za a rufe file din za a ce to kuma wuce fita daga duniya kenan tafi kabari barzakho da muka ce ka bar duniya baka taba a tashi alkiyama ba ka koma barzakho kenan saboda shine summa amatahu sannan a karɓi rayuwarsa, ne ya mutuwa. Almautu huwa in idamul hayati qabla wujudihi wa idanihi ba'da wujudihi, haka suka ce. Wai mutuwa shine rasa rayuwa kafin a same ta da rasa ta bayan an same ta. Yanzu wannan ayat ta suratul mu'min da muka zano ta 12, ai kaga Allah madaukakin sarki yace matakan da yabi na halitta dan adam, walaqad khalaqnal insana min sulalatin min tin thumma khalaqnahu thumma ja'alnahu nutfatan, kaga fi qararin makki thumma khalaqnal nutfata alaqatan fa khalaqnal alaqata mudghatan fa khalaqnal mudghata izama fa kasawnal izama lahama. Duk wannan matakan ba babu rai, ba hura masa rai ba, sai bayan wata hudu sai aka hura rai. To mutuwa shine in idamul hayati, rasa rayuwa qabla wujudihi, kafin a samu rai. Sai kuma yace wan idamihi ba'da wujudihi, da rasa rayuwar bayan an same ta, bayan an hura maka randa da baka da shi, to kuma za a dawo a zare ta, ce back to the origin kenan, ko kuma halin farko na mutuwa. To wannan shine ma'anar mutuwa, rasa rayuwa kafin a same ta, rasa ta bayan an same ta. Wannan shi abin da Qur'ani ya gaya ma a suratul Baqara, kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumeetukum thumma yuhyikum thumma ilayhi turja'un. Wannan shine ma'anar mutuwa. To ita ce abar da ba wanda aka dauke masa, a ita babban dalilin ta ma samar da kai, kawai ana hura maka rai babban dalilin mutuwa ya same ka. Ita ba wanda aka daukewa, kullu nafsin za'iqatul maut wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama faman zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata faqad faz wa mal hayatid dunya illa mata'ul ghurur. Ali Imran, labarai wajen hudu ne a aya. Na farko, kullu nafsin za'iqatul maut, kowace rai ce ta dandana mutuwa. Ita ruwan zafi ce ba ta da jini, kowace rai kawai ta taho ta dauke sarki mai hawa da dubin dawaki ga dubin matsara a daki, inda ma abin ya fi kara muni, ba ta bar fanko mara kwabo ba, ka gani ku? Ta cira sama ta sadado, ta buge shaho ya fado, a ruwa ta farma kwado, karkashin kasa in ta kurdo, ba ta kyala sari da kurkudu ba, ruwan zafi ba ta da jini. Turaka, labari na farko, kullu nafsin za'iqatul maut. Labari na biyu, wa innama tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama, za a cika muku ladan ayyukan, kowa zai gani a kwanan cin sa filin alkiyama, fa man ya amal wa man ya amal, shine wa inna ma tuwaffawna ujurakum yawmal qiyama fa man zuhziha 'anil nari. Labari na uku, fa man zuhziha 'anil nari, duk wanda a filin alkiyama bayan an yi hisabi, zuhziha, aka kautar da shi, aka tseratar da shi ga barin shiga wuta, wa udkhilal jannata, kuma aka shigar da shi aljanna, dama gida biyu ne, daga ba wuta ba sai aljanna a filin alkiyama, fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir. To fa man zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata, aka shigar da shi aljanna, Allah da kansa ya jinjina a matsayin yace faqad fas, hakika ya raba wuta. Wannan shine labari na uku, kuma shine wanda shine kowa yake mata target din shine wannan, ka je filin alkiyama ce ba hagu ba dama ba wuta ba aljanna, zuhziha 'anil nari wa udkhilal jannata. Wannan kuma sai ka yi kamar kana yi dan da kamar wuya gurguwa da auren nesa. Shi yasa amma Annabi sallallahu alaihi wasallam hadisi Imam Ahmad ya bada kaida da in kana so ai maka wannan, duk wanda yake so yin filal kiyama ce zuhziha 'anil nari udkhilal jannata. Dan Annabi yace man ahabba an zahzaha 'anil nari, duk wanda yake so a nesanta shi ga barin shiga wuta, wa an yudkhilal jannata, a shigar da shi aljanna. Dan Annabi yace faltadruku maniyatuhu, to mutuwarsa ta same shi, wa huwa mu'minun billahi wal yawmil akhir, yana mai imani da Allah da ranar lahira, yana mai yi wa mutane abin da yake so ai mata. Kaji ko muladin abu bi Annabi yace ka kiyaye da shi, inda kana so ka je ka a ce ba wuta ba aljanna, yace to falta da rukumaniyatuhu, to mutuwarsa din bai san wannan, ka same shi yana mai imani da Allah da ranar lahira, ɗaya kenan. Abu na biyu, yana mai yi wa mutane abin da yake so ai mata, nan kuma an babin mu'amala, tan babin imani, nan babin mu'amala, wa'ina abubuwan guda biyu su ne za su saka a ce kai ba dan wuta bane a filin alkiyama. Ma'ana duk abin da baka so ai maka, to kakkawa wani, amma baka gane rashin kyansa ba, gwada shi da kanka, kai in amma za ka ji daɗi, to ya kamata kai wa wani ba, ko mun kankantarsa ko mun girmansa. Wadaka, wannan shi ne labari na uku, wanda aka tsamar da shi ga barin shiga wuta, aka shigar da shi aljanna ya raba wuta. Labari na ƙarshe na huɗu, sai Allah ce wa mal hayatid duniya illa mata'ul ghurur, to ba komai bace rayuwar duniya illa mata'ul ghurur. Wannan fassara take maka ta abin da zai yake baya, domin ba za ka fara samu wancan darajar ba sai ka san wa mal hayatid duniya, ba komai bace rayuwar duniya mata'ul ghurur ce, in jin daɗi ne da kuma na ruɗi ne. Yanzu nan za abin ya zama labari, kai ma ka zama labari, wani ma ai ta kwatancen ka bai gane ka ba, ka riga ka bar duniya. Saboda haka wa mal hayatid duniya illa mata'ul ghurur, ba kuma bace rayuwar duniya mata'u ce. To almuhimmi dai wannan shine ma'anar mutuwa, kuma ba wanda aka dauke wa mutuwa, kuma ba ta zuwa ta daga kafa, in ta zo to sai an tafi. In kaga an kwanta an tashi to ba mutuwa bace. Amma in mutuwa ce kana tsaye zaka fadi kuma ka tafi kenan. Eh. Shi yasa na sha fada ko a ta zo mu ji ta baka taba ji ba, an je ana wa Alhaji Jaji a tafi aje Alhaji Wali Jaji. Ne faru da shi ai jiya wajen karfe 1 da rabi mala'ikan mutuwa ya ritsa shi a falo da kar ya fita ta window. Ka taba jin wannan labarin? Baka ji ba ko ba za ka ji ba. Kawai in dai mala'ikan mutuwa ne in ya zo ka ji ba daga kafa kawai. Karan koi da dutse ake yi kuma kai ne kwa. Saboda haka sun ma amatahu fa akabara, in mutuwa ta zo babu wato abin fa akabarahu, sai kuma ai masa kabari. Ai akramahu bidufini, sai Allah madaukakin sarki ya karrama dan adam ta hanyar shi a shar'ance zuwa za a yi abin ne shi. Walam yaj'alhu kasa'iril hayawanat, Allah bai maida dan adam ba kaman sauran dabbobi. Kare ya mutu ku jaji ku kai daji a jefar, a ce ma mutuwar saura, mutuwar kare a saura, kaga ba sallah ba ja, kawai nan za a bar shi. Ta amma shi dan adam sun ma'amatahu fa aqbara, bayan an karbi rayuwarsa kuma a shar'ance sai Allah subhanahu wataala ya shar'anta wato aqbarahu, ai masa wato kabari. Bai kuma da shi kaman sauran dabbobi ba, allati takunu jiyafuha, wanda wato gawawwakin suke zama ala wajhil ardi, kawai a bayan kasa, kare ya ci dabbobi su ci haka su rube a gurin su kare. Sai nake cewa wal qabaru nau'ani, kabari shi kuma in baka sani ba kala biyu ne kabari. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce imma rawdatin min riyadul janna wa imma hufrin min hufratin niran, ko dai kabari ya zama dausayi ne daga dausayin aljanna, Allah ya datar da mu. Wa imma hufrin min hufratin niran, ko kuma ya zama rami ne daga ramin wuta. Duk wanda kaga an dauka an tukai shi kai koyo an binne wani dayan biyu ne, ko an kai shi ramin dausayin aljanna ne, ko an kai shi ramin wuta. Shi yasa hatta ita gawar in an dauke ta iri biyu ce, ko dai mai cewa qaddimuni qaddimuni qaddimuni, ma'ana ku kai ni ku kai ni ku kai ni, a tunnar daukan gawa ana son sauri, ba daukan gawa a tafi hankali, sauri ake a tunnar daukan gawa. Annabi yace ko dai ya zama alkhairi kuke dauke da shi ku sauri ku sauri ku hada shi da alkhairin sa, ko ya zama sharri kuke dauke da shi ba ku sani ba ku sauri ku sauke. Wannan shine hikimar sauri da gawa, ko shi wanda kuka dauka alkhairin sa yake gani ku sauri ku kai shi dan ku kuke cikin zafin duniya, shi ya gama wannan ya wuce wurin, ko kuma a'a shi shine sharri kuka dauko ba ku sani ba ku sauri ku sauke. Kaga kabari ɗayan biyu ne, gawar ma ɗayan biyu ce. Ko me ce a qaddimuni qaddimuni ku kai ni ku kai ni, ma'ana duk saurin da kuke yana ganin kuna bata masa lokaci ga alkhairi san yana hangi. Ko kuma me ce wailaha aina tazhabuna biha, kai canta ina za ku da ita, ku ne ku shi yana hangi inda saurin da kuke kai shi kabarin sa azaba ce, ku ba ku sani ba, kawai ku dai suna daukan gawa sauri kuna ta sauri, shi kuma san yana wailaha kai canta aina tazhabuna biha, ina za ku je da shi ba ku sani ba. Wannan shine kabari ɗayan biyu, wannan ita ce gawa ɗayan biyu. Wannan yasa sayyidina Usman Allah ya kara masa yadda, in ya tuna kabari kuka yake. Sayyidina Usman fa kai ka san waye shi kuwa? Ɗaya daga cikin asharatul mubashirin bil janna, ɗaya daga cikin kalifofi guda hudu wanda Annabi ya ce alaikum bi sunnati wa sunnatul khulafa'ir rashidin, bar nan an bashi aljanna wurare ba ɗaya ba, ba biyu ba, ba uku ba, sayyidina Usman. Yanzu mun ce na cikin asharatul mubashirin bil janna, kuri ɗaya kenan. Wata ran Annabi yana gidansa a zaune, sai Sayyidina Abubakar ya yi sallama, sai Annabi ya ce kuma sa bishara da aljanna ku ce ya shigo. Aka jima Sayyidina Umar ya yi sallama, sai kuma sa bishara da aljanna ku ce ya shigo. Aka jima Sayyidina Usman ya yi sallama, sai Annabi ya tashi ya gyara kwarjallansa ya gyara jikinsa, ya ce fa bashirhu bil janna ala balwin yusibuhu, kuma sa bishara da aljanna bisa wata musifa da za ta same shi. To ita rayuwar Annabi ana monitoring ɗinta karatu ce, mata Annabi duk suna gani. Sai bayan an yi abin da za a yi, duk an tashi, sai Aisha radiyallahu ta'ala anha ta ce ya Rasulullahi, mahaifina Sayyidina Abubakar da zai shigo baka tashi ka gyara zamanka ba. Kaga bayan kan hankalin ya karkata zuwa ga aljanna, an riga an samu aljanna, mata harkar su zai hankali a ko'ina ne, duk ɗabi'ar iri ɗaya ce, wa'incan daraja suka fi kowanne. Amma dai kishin da ɗabi'a duk iri ɗaya ne. Yanzu ta ce mahaifina Abubakar da zai shigo baka tashi ka gyara zamanka ba. Mahaifin Hafsa shine Sayyidina Umar, ita ma matarsa sai mun faɗa shekaran jiya ko baka tashi ka gyara zamanka ba. Amma sirikinka Usman shi kuma shine yake auren yar gidan Annabi, da zai shigo sai da kai tashi ka gyara zamanka. Ya ce mata ya yar gidan ɗan Abi Quhafata me zai hana in ji kunyar mutumin da mala'iku a sama ma suna jin kunyar sa sayyidina Usman kenan tastahayi minhu almala'ika to kaga anan ma ya samu aljanna kaga guri uku kenan an zo za ta fi yaki Rum yace da dukiyar a yakin Tabuk nake so in ce yace da dukiyar da ba wanda yace da dukiya irin tasa annabi yace ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yaw daga yau Usman ba abin da zai cuce shi ma'ana sa tafiyar din aljannar sa ya zo hannunsa isa na gaya muku ita dukiya an baka ita kamar an baka mabudin aljanna ne kawai sai in ka kanka ka sansa ba amma yanzu nan abinda za a yi shekara wata shida ana fama a masallaci ko a unguwar ku ya kiwa in ka ga dama cikin minti biyu ka rubuta check din an gama dan haka an baka dukiya kamar an baka bukullin aljanna ne zuwa akai za a tafi yaki wannan ya kawo dan abin da yake da shi wannan ya kawo dan abin da yake da shi wannan ya ka dan abin da yake da shi wannan aka ya kawo dan abin da yake da shi kenan Usmanu ya kawo abin da ba wanda ya kawo irin abin da shi ya kawo Annabi sallallahu alaihi wasallama ya kalli abin da aka tara ya kalli nisan Tabuka daga kai uzurin nan baki saba sai Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama sai ya sake hawa munbari yace a karo aka sake shiga dai aka fito aka kawo sai na Usman da ya kawo abinda ba wanda ya kawo irin naka to shine a ƙarshe Annabi sallallahu alaihi wasallama bayan ya dauki nauyin wasu mutum 100 shi ce na Usmanu Annabi yace ma darra Usman ma fa'ala ba'da al-yaw daga yau ba abinda zai cuci sayyidina wato Usman wannan duk yake nuna maka shi an bashi aljanna wurare da dama amma idan ya tuno kabari muka ce me kuka yake aka ce masa me yasa yace saboda huwa awwalu manzilun min manazilil akhirah yace saboda kabari shine farkon masauki a hanyar tafiya lahira idza kana khair in kabarin ya zama alkhairi to fa ma ba'adahu khairun minhu abinda zai biyo bayan kabarin ya fi shi zama alkhairi yace wa idza kana sharrun in ya zama sharri fa ma ba'adahu sharrun minhu abinda zai biyo bayan kabarin ya fi kabarin sharri shi yasa in ya tuno kabari yake wato kuka Allah madaukakin sarki ya datar da mu to dai wannan shine kabari wani mawaki yana cewa ama ku saurara wallahi law alimal anamu da halittu sun sallima kulifu da yasa aka halice su lama haja'u wa namu yace da basu nike kafa sun yi ta bacci ba saboda laqad kulifu li amrin an halice su domin wani al'amari da sun ganshi da idanun zuciya da sun tashi kuma sun shimmatu wani abu ne yace mamatin sun makabarin sun mahasharun wa tawbikun wa ahwalin izamu mamatin mutuwa a gaban su sun makabarin sannan kabari sannan wulakancin tashin alkiyama halaye masu bada tsoro a filar kiyama duk suna gaban ƴan dan adam yace liyawmil hashar qad alimat rijalu amma saboda ranar tashin alkiyama da wasu mazajen suka sani fasallu min makafatihi wa samu sai suka tsaya suka tsaya da sallah saboda tsoron wannan yinin wa samu suka yi azumi saboda tsoron wannan yinin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan aka kai mutum kabari aka binne shi yakan ce istaghfiru li akikum fa innahu al'ana yas'al ku nema dan uwan ku gafara dan yanzu za a tambaye shi sabai suka ce me zamu ce yace ku ce allahumma ghafir lahu allahumma sabbithu Allah kai masa gafara Allah ka tabbatar da harshen ka lokacin tambaya ya bada amsa ba abin da ya bukata a lokacin da kuka binne shi irin wannan duk kai kul huwallahu kafa uku da ayi qur'ani silatul qur'ani ba ita aka ce ayi ba ibada tauqifiyya ce sai abin da aka ce kai in kai naka daban kai mara amfani yanzu dai anan da karanta to kai ne ka harafi ɗaya lada goma kai ka samu ladan to shine yana sa shi amma me zaka masa wanda zai amfane shi yanzu annabi ya ce istaghfiru li akikum ku nema ma dan uwan ku gafara yanzu za a tambaye shi ka ce allahumma ghafir lahu allahumma sabbitu umma ta ce allahumma ghafir laha allahumma sabbita inda yawa ne allahumma ghafir lahum allahumma sabbithum ka nema musu wato tabbatuwa Allah ce summa idza sha'a anshara sannan kuma idan alkiyama ta zo Allah madaukakin sarki ya tada dan adam ai ba'asahu ba'da mautihi bayan mutuwarsa lil jaza'i domin sakamako Allahu huwa al mutafarridu Allah shine wanda ya kadaita bi tadabiril insan da tsara rayuwar dan adam wa tasarifihi da sarrafa shi bi hadhihi al tasarif da wannan wato tasarif wato sarrafawa lam yusharikuhu fihi musharikun babu wanda yake tarayya da Allah subhanahu wa ta'ala a cikin tsarin rayuwar dan adam Allah ne ya halice shi shi ya tsara masa rayuwar da ta dace da shi wani mai hikima yake cewa ba abin da ka bani tsoro mai kiran mu a wanga taro kan ta zo kuwa mun ji horo abin da yake bani tsoro mai kiran mu a wanga taro yana da filin alkiyama yace kan ta zo kuwa mun ji horo da hani mun ji ku yi kaza ku bar kaza amma muka zaɓi moro yace goshi bai yawaita sujjada ba Allah ya datar da mu wannan shine karshen tafsirin mu na yau abin da muka karanta dai muka fassara da cewa ce daga Allah abin da ya zama kuskure gare ni ban sani ba ko tambayoyi Allah muna roƙon ka da sunayenka tsarkaka da siffofinka madaukaka Allah dukkanin buƙatunmu na alkhairi Allah ka san su Allah ka biya mana marasa lafiya na gida da asibitoci da na kan hanya Allah ka san wahalar da suka sha Allah ka sa kafara shi Allah ka ba su lafiya jama'a jiya da bashi da lafiya muna roƙon Allah Allah ya bashi lafiya Allah ya yaye masa Allah ya sa kafara cewa wahalar da ya sha Allah ya tada kafadinsa wanda suka ga mun gaskiya da imani Allah ya kai rahama kabarin su Allah ya yafe musu kurakuran su Allah ya ba mu gudurin tarar da su Allah ya inganta mana rayuwar mu da imanin mu Allah ya mana sharri Allah ya kare mu daga sharrin wannan corona اللهم ارفع عنا الكورونا يا رب العالمين اللهم ارفع عنا البلاء والطاعون يا ارحم الراحمين يا من هو على كل شيء قدير فسبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين